dans un tas. En quart de finale de la Coupe du Monde, la grande Espagne est tombée. Le Maroc est qualifié. Des héros, de grands hommes pour tout un peuple, pour tout un continent. Il y a l'Adrénaline, il y a l'Adrénaline. Dimal Maghrib, Dimal Maghrib. Pour l'histoire, pour le Maroc, pour les Marocains, pour le Maghreb, pour toute l'Afrique. Les Marocains sont en quart, ils iront défier le Portugal ou la Suisse. Grandiose, historique, magnifique. Merci.
Riyan da ta karkare kenan da ci uku da banza tsakanin Morocco da Spain. Kungiyoyin biyu sun share sama da mintuna 120 suna gumurzu kamin aje bugun daga kai sai gola.
It's the fourth time in five penalty shootouts at the World Cup they've ended up empty-handed. Yassine Bono, who won the Zamora Trophy as the best goalkeeper in La Liga last season with Sevilla.
Morocco da ke kasancewa daya tilo kasar Afrika da ta yi saura a wasan kofin duniya na Qatar na kwallon kafa ta cimma kamaru da ta kai ga wannan matsayi a shekara ta 1990 a kasar Italia sai Senegal a shekara ta 2002 a Korea da Japan kamin Ghana a shekara ta 2010 Afrika ta kudu kasar Morocco za ta kara da wanda yayi nasara tsakanin wasan da ake ci ana yi yanzu haka tsakanin Portugal da Switzerland amma kasancewa a ranar jiya kasar Brazil ta kai ga zagaye na gaba bayan tayiwa Korea ta kudu gashin balbela ci 4-1. Brazil za ta gamu da Croatia da ke matsayin dan galadiman wasannin kwallon kafa na duniya da suka wakana shekaru 4 da suka gabata kasar Russia a dai hannu ana can ana dab da tashi yanzu haka a wasa mafi daukar hankali a karon 16 tsakanin Portugal da Switzerland dalili ko shine ababe da dama da suka da BBA dan wasar kasar da ke kasancewa tauraro wanda ya soma dusashewa na kasar Portugal ce da Cristiano Ronaldo dauko daga hira mai zafi da yayi da Pierre Morgan ana dab da shiga kofin duniya da kurarsa da club din Manchester United yayi bayan wannan interview din da yuwar komarsa a club din Al Nassr na Saudiya da ma son ganin an ajiye shi akan banci gabanin soma wannan wasa ta yau da Switzerland da yan kasar Portugal kashi 70 cikin 100 da akai ma tambaya suka nuna bukata da ma nuna rashin jin dadin sa bayan an sabke sa a wasan da hada Portugal da Korea ta kudu a karo na karshe na rukuni wanda kuma ita kasar Korea ta kudu ita lakume Portugal da ci 2-1 a dai hannu kuwa kusancewa dudda na sarori 3 da ta samu a wasanni 4 a gasar kofin duniya da ke wakana yanzu haka kasar Qatar kasar Faransa da ke rike da wannan kofi ta Kylian Mbappe na matsayi ne na a duniya wannan ko hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA ce ta hiddo sabon jadawalin matsayin kungiyoyin kwallon kafa na duniya inda Brazil ke ta daya da maki 1828 sai Argentina da ke da maki 1787 Belgium tana matsayin ta uku da maki 1781 Ingila na ta hudu da maki 1774 yayin da Faransa ta biyar da maki 1770 sai kuma Netherlands ko kuma FIFA da maki 1738 a matsayin ta 6 Italia tana ta 7 da maki 1724 sai Spain da ta shaka shi dazu nan tana matsayin ta 8 da maki 693 Portugal tana tara da maki 1679 yayin da Croatia take ta 10 da maki 1666 sai dai kasashen nahiyar Afrika na kusan na 20 dauko daga ta farko kasar Senegal wadda take ta 18 a matsayi ta duniya Morocco tana ta 22 Tunisia tana ta 30 tarayyar Nigeria tana 32 Algeria tana 37 sai kuma Misr ta 6 Afrika kuma ta 39 a duniya Kamaru tana ta 7 Afrika ta 43 a duniya Mali tana ta 46 a duniya sai Cote d'Ivoire ko Abrikos tana ta 48 a duniya jamhuriyar Niger ta yi kasa sosai inda take yanzu haka ta 121 da maki 1152 a jadawalin FIFA Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.